zurri kallosake amma in ka ko ikama ba mutun da yazo ne yayi ikama ba bai da alwala saboda menene saboda ita da an yi ta za a shiga sallah kai tsaye ina fatan mun fahimta to sannan yaya malamai suka fahimci ikama a musulunci idan muka duba dubban littafin mu na babban jagoran al'umman musulmi na duniya Imam Malik Imam Dar al-Hijra Allah ya kara masa yarda me mudawwana abin da yake cewa yace ikama tana daga cikin sunna sai dai malamai sun sabani wasu ce wannan Imam al-Akbari ya gabatar da ita saboda sunna ce muakkada watan gab take da farani sunna ce mai karfin gaske wanda gab take da farazi shi yasa sai ya gabatar da ita to idan sunna ce mai karfi wanda take gab take da farazi ya gabatar da ita me malamai suka fada akan malamin malam ne mudawwana Imam Suhnun a riwayan da ya ruwaito akan cewa ita sunna ce amma yake cewa sai dai sunnan ta fi karfi ga ɗa namiji watan ta da ikama ya fi karfi ga ɗa namiji sabanin kyamace mene dalili yace domin ita kyamace wal mar'atu la adana laha wala al-iqama amma wa amma in aza in aqamat fa hasan yace ita mace ba ta yin kiran sallah ba kuma ta ta da iqama in za ta yi sallah idan ta daidaita kawai ta ce Allahu akbar sallan ta yayi a dai samu natsuwa a samu kudurta niyya a zuciya zan yi sallah muayyani zan sallan zuhur ne ko asar ina ba ta ambayinta yace ko ba ta iqama ba sallan ta yi ina ba ta ambayinta wannan haka Imam Suhnun ya fada a cikin mudawwana shine kuma abin da mai akhbari mai risala shi ma ya karfafa akai Allah wannan kenan to ala gab kumalan da mutun zai zo sai ya bar shi isa ikama a sallan farko ya zo saboda gaugawa sai ya manta bai fade ta ba sai ya sallah ya manta da ita da gargan watan da rafkan nuwa ne koko da gangar mene hukuncin sallan shi malamai suka ce sallan shi ta inganta sallan sa ta inganta sai dai wani daga cikin malamai ya ce a'a amma dai an so in ya tuna ya manta ne to a'ada fil waqti ya maida sallan a cikin lokaci duk abin da aka ce a maida sallah a cikin lokaci mustahabbi ne ina fatan an bayyana Allah wannan sha'anin iqama kenan to Allah iqama malamai sun kai sun dawo a kanta wata masail wanda take ta ta'allaku biha kamar yanda malam yanzu ya kawo mana akan cewa da mutum zai barta sai ya zamana ya je ya yi sallah da sauransu to in muka ije wannan mu ɗauko wani wanne ne za mu ɗauko a yaushe ya kamata a yi iqama shin mutum yana zaune ne zai iqama ko yana tsaye ne ko yana tashi ne zai haɗa biyu malam wallahi za mu ƙara komawa ga wane ne Imam Suhnun a cikin mudawwana cewa yake yi shi lamarin iqama wasi'un ne ko ka yi ta a zaune ka tashi da ka tashi kawai ka ce Allahu akbar ko kuma ka yi ta menene ka tashi sannan ka ce Allahu akbar amma shi ko imamu Khalil a cikin mukhtasar me ya faɗa imamu Khalil a cikin mukhtasar cewa ya yi idan ya yi iqama wal yuqim ma'aha watan ko yayi iqaman a tare da tsayuwa yakin da yake tashi kawai ya kama iqaman sai ya mike tare da ita ko kuma ya kasance ma abu na in ba haka ba yayi bayan ya mike bi kadari tsaka gurgurdan iko ina fatan mun fahimta wannan tun lamarin iqama kenan a wajen malamai yanda suka fahimce shi tana da matsaloli da dama wanda yake jingina da ita amma dai karfinta yafi karfin wannan yafi karfin kiran sallah kaman yanda muka faɗi Allah imamu Sheikhul Islam Imamul Qarafi Shihabuddin Allah ya kara masa yarda Imamul Qarafi me yake yace ita iqama zaka ganta in ka kalle ta zaka kirga kalma ne guda 33 saboda bambancin ta da kiran sallah ana maimaitawa duk abu sai ka maimaita biyu ita ko dai ake fadi Allah duk da zamu zo kan menene dalilin da yasa ake fadin wannan wannan musamman alan tukun na kafin musan dalili ina fata an bayyana yace so ita ko a yi ko azan fa yace mushaffa ana yin shi biyu ina fata an bayyana to wannan shine abinda malamai suka tattauna da yawa daga cikin matsalan ikama so mu koma ka adatina ma'asharul malikiyya suna da dalilin da yasa suka gabatar da wannan suka ce yana daga cikin sunnonin sallah akwai dalili wanda ya inganta akan haka alagafta malam suna da dalilai abu na farko shine hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min salatin min qaryatin aw baladin wa la tuqamu alayhim as-salat illa tahwala alayhim ash-shaytan fa alaykum bil jamaa'a ma zala yakif alaykum bil jamaa'a fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-ghanam al-qasiya Allah wannan hadisi imam hakim ya inganta shi idan ka kalli wannan hadisi yana mana menene manzo Allah yana magana babu wani mutane uku ga wani alƙarya ko wani gari ya zama na ba a tsayi da sallah anan fa ce sai menene sai Allah ya sanya shedan ya ribace su sun zama mutanen shedan sun ne santa daga fadan Allah bai san ya ribace su ne zai faru yace sannan kuma me ku sani duk wanda ya ki tsayi da ita kauce yace zai je kain nashi shi daya ko abin da ya shafi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga misali nan kura tana cin dabba dabban da ta fi samu ta ci a ina ne a yaushe dabba fandararriya wanda ta rabu da yan uwanta amma duk lokacin da take dabba ke cikin yan uwanta kura baya iya cin wannan kenan duk lokacin da mutum yake ibada a cikin yan uwanshi manzo Allah yana so ya ce mana shedan bai iya ribace shi kaga wannan hadisin yana mana magana akan tsayi da sallah tsayuwar sallah ne gaba daya to ina hujjar malikiyya dai har iyau akan wannan wallahi hujjar mu alaga ku malam a cikin sahihai imam muslim Allah ya kara masa yarda ya ruwaito daga anas bin malik ya ce umira bilalun an yushaffa al adhan wa an yutira al iqama imam muslim ya ruwaito anas bin malik Allah ya kara masa yarda ya ce an umurci bilal waye umurci bilal sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan zai kiran sallah ya rinka maimaita kowani kalma in ya fada amma idan ya zo iqama ko ya rinka yin shi kwaya daya rak ina fata mun fahimta kaga ashe nan ma'asharul malikiyya Allah ya kara musu rahma ya kara musu yarda suka fahimci cewa ga abin da yasa shi yasa suka fahimci cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmancin haka har wasu suka kaita ga sunna muakkada shi yasa sai ta zama sunna a musulunci ina fatan an fahimta to mu je na biyu abin da malam ya faɗa daga ciki yace wa sura allati ba'da al-fatiha Allah malam ya ce haka nan karatun sura bayan an karanta fatiha me yasa malamai suke da sabani anan sabani na farko shi karatun fatiha farazi ne mun muto shi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam yana fadin la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an awani riwayan bi ummi bi fatihatil kitab wato manzo Allah ya ce duk wanda ya salla ba tare da fatiha ba sallan nashi bata yi ba kaga wannan a janibin mene kenan a janibin fara'id amma idan muka koma akan sunna me mazhaban malikiyya suka dogara da shi har yasa suka ce karatu sura bayan fatiha shi kanshi sunna ne malam in ka bi mu zamu je da kai sahihaini mu koma bukhari da muslim din dai zamu koma hadisin wane hadisin abu qatada Allah ya kara masa yarda abu qatada Allah ya kara masa yarda yace salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhr fa qara'a fi ulayli bi ummi al-kitab wa bi ummi fatiha awali riwayan bi fatihati ma as-sura abu qatada yace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yayi karatu a sallan az-zuhr sai ya karanta fatiha bayan ya karanta Fatiha to yazo ya karanta sura wa qara'ati ukhrayayn fi ukhrayayn ko kuma fi ukhratayn ya aka awas sura awa in can kuma kawo in guda biyu ya karanta menene bi fatihatil kitab yace Fatiha kawai ya karanta ashe nan zaka ga mazhaban Imam Malik Allah ya kara masa yarda abinda suka dogara da shi dan tsagwaran shari'a ne sunna ce gangariya daga annabi Muhammad domin hadisan suka hadisan Bukhari da Muslim ne gashi suka dauko suka duba haka in ka duba sallan azhur yanda muke yin shi Fatiha da sura al-Asr Fatiha da sura ad-Raka abin farko sannan raka'a uku na hudu dukan su Fatiha ashe duka aikin annabi Muhammad domin ya tabbata gashi nan a cikin sahihain ina fatan mun fahimta wannan yasa suka ce haka mene dalilin kuma wani dalilin naku kuna da shi muna da dalilai alaga kuma me yake saboda alqur'ani ya ce mana faqra'u ma tayassara min alqur'an baitan an samu karatun Fatiha alqur'ani ya ce mana ku karanta ma tayassara watan abin da ya sabu sai malaman mazhabin Imam Malik sai suka yi ruko da athar sai kan suka samu magabata na kwarai wadannan suka zauna da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sun yi sallah su ma haka suke yi bayan Fatiha sai su kara wani abu sabanin mazhaban Imam Abu Hanifa ko in ce fahimtan Abu Hanifa Allah ya kara masa yarda shi ke gani ke yi in dai ka samu Fatiha ita ce ginshikin abin da ake so ko ya baka kawo wani abu na alqur'ani ba tunda ita ma tana daga cikin shi ta wadatar ina fata an bayyanta wannan fahimtan shi ne rahimahullah ta'ala ina fata mun bayyanta Allah to wannan akan sura kenan sannan mu je malan yana ciya mana wal qiyamu laha was sirru fi ma yusarru fihi wal jahru fi ma yusarru fihi qiyamu laha yana daya daga ciki qiyam kaiwa domin karatun Fatiha sunna ne kamar yanda muka wuto a wancan yace manzo Allah ya tsaya ya karanta kaga da karanta wanda tsayuwan kenan to sai nan inda yake cewa was sirru fi ma yusarru fihi asirtawa a inda aka ce asirta Allah wai menene hikimar musulunci a ce ka zo kai sallah wani irin bai hikima ne ke cikin wannan a ce kai sallah raka'a biyu ka bayyana raka'a biyu ka boye a ina ma aka fara samun boyewa a musulunci wannan ya faru ne bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuwan shi Madina sai ya zama sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin idan ya zo yana yin karatu sai munafukai da waɗanda ba su yi rawani ba sai su zauna kusa da shi suna dariya suna izgili saboda menene za su ji na cewa azek ya karanta suratul baqara sai su dinga kalkesa dariya surar saniya kuma har sai aka samu saniya idan kuma sai aka karanta menene suratul ankabut sura na girgizo ko mu ce gizo-gizo har da gizo-gizo ma ya shiga to ina kuma da wani abu suna mishi izgili da yake da rana ne sai aka ce ya asirta sai ya asirta wannan amma da daddare fa shedanin sun riga sun tafi sai ya bayyana karatu ina fatan an fahimta wannan dalili kenan Allah anan ma zamu iya tsayawa mu zauna da malaman usulin fiqhi malaman usulin fiqhi suna da wani kaida guda daya suna cewa al illa taduru ma al ma'lul wujudan wa adama idan aka samu illa to tana tare da abinda da dalilin ta ne ko tana in tana nan idan dalilin na nan tana nan in ba yi nan ba ta nan ka'idan usuli kenan ka'idan malaman usulin fiqh to Allah yanzu nan ga illa ba wannan je nuna maka abinda suka fadi ka'idan ba a dabba kashi akan komi ya ce wannan dalilin nan ya cire wancan yanzu ga illan shine menene sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani suna zauna suna masa izgili haka ne ko ga illan nan hukunci shine menene mu asirta karatu ga illa ga ma'lul illa ita ce menene izgilin da ake yi ma'lul din ka hukuncin shine menene shine mu boye karatu sa to yanzu gashi ina sayyidina rasulullahi intaqala ila rafiqihi al'ala maza Allah ya koma zuwa ga Allah sannan ina su waɗannan munafikan da suke zama suna irin wannan babu su kaga intafal illa ta kare anan amma shin ma'lul ya tashi hukunci ya tashi hukunci bai tashi ba to ashe anan malaman usulul fiqh sun kawo ka'idan su ne lura da mafi yawa ba wai gaba ɗaya ba domin ga illan ya kare amma har yanzu a haka muke bauta ma Allah ina ba ta mun fahimta Allah to menene dalilin da yasa kuka ce haka wallahi alagabku malam dalilin da yasa malaman mazhaban Imam Malik suka dogara da haka lura da cewa magabata na kwarai an ruwaito kabirun an kabirin daga magabata zuwa wanda suka biyo su yanda sayyidina rasulullah yake sallallahu alaihi wasallam a haka suke yi ba sa kan zaka ina ba ta mun fahimta Allah wannan tatabbu'in wannan yasa malamai suka kaddamar da wannan Allah to shikenan a'a kuna da dalilai alaga kuma dalilin mu mene Abu Dawud sunan ashabu sunan sirwaito wata rana sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ji Abu Bakarin sayyidina Abu Bakarin as-Siddiq radiyallahu anhu yana karatu sai shi kanshi bai jin me Abu Bakar yake cewa me sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace irfa ya Abu Bakar irfa sautaka shay'an Abu Bakar dan daga muryan mana haka dan daga muryan kaga ana bukatan aljahar kenan ina ba ta ambayuta wata rana kuma sai ya samu mene mazan kwarai wani kenan sayyidina Umar bin Khattab amirul mu'minin da ya samu sayyidina amirul mu'minin shi saboda shi kullum duk inda shaydan yake to sayyidina Umar fa shi a tsaye yake sai ya zama na sayyidina Umar bin Khattab shi in yana sallah bayyana karatun shi yake yana daga murya Allah wata rana sayyidina rasulullahi ya kira shi Umar me yasa kake yin haka ya rasulullahi ina san ne da ya ji ni ya ranta na kare ba ma zai iya kusa da ni ba sai sayyidina rasulullahi ya ce mishi mene sai ya ce mar irfa istighf min sautika shay'an ya Umar dan sassauta ma dan sassauta ina ba ta an fahimta sassauta kaga nan an ce ma wannan ya bayyana nan an ce ma wannan ya asurta duka sayyidina rasulullahi ya ce wannan yasa malaman mu suke fahimtan haka sannan Allah daga cikin fahimtan ma mene shi da zaka tuna fahimtan karatu me karatu idan yazo yana yin sallah abinda ake so a qari'i ya jiyar da kanshi da wanda yake bayan shi wal mar'atu kuma fa dunar rajuli mace in ta zo fa sai ita kuma wanda bai kai ga wannan ba kenan sai kana kusa da ita sosai sannan zaka ji abinda take karantawa ina ba ta ambayinta wai ba an ce ne ta zo ta tsaya kawai dindin ba ta shiru kila ma bata iya fatiha bata iya wannan ba bata iya a'a ba haka shari'a yake nufi ba wal mar'atu dunar rajuli malamai suka ce ina fatan mun fahimta Allah wannan akan abinda malamai suka dogara kenan kan bayyanawa da asirta karatu ga sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa suka faɗi wannan Allah so mu je me malam ya dogara da shi me malaman mazhaban Imam Malik suka dogara da shi inda suke cewa wa sami Allahu liman hamidahu fadin cewa sami Allahu liman hamidahu shi ma yana da dalilai alaga ku malam me yasa malamai suka gano Allah ya kara musu rahma suka gano cewa fadin sani Allahu liman hamidahu yana daga cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menene dalilin su Allah dalilin su wallahi malam zamu koma cikin sahihaini Bukhari da Muslim a cikin littafin su me suka ruwaito mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qala al imam rabbana wa lakal hamd idza qala al imam sami Allahu liman hamidahu ku kuma ku ce mene rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd manzo Allah bai tsaya ba anan sai ya ce fa man wafaqa qawluhu qawla al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda liman ya ce sami Allahu liman hamidahu kai malaka ce rabbana wa lakal hamd manzo Allah ya ce ana fadi tare da mala'iku ne in kai sa'a kuka fadi tare manzo Allah ya ce a wajen an gafarta maka duk abin da ka aikata na zulubin ka Allah ce wannan irin garaba sa malamai ba za su bar shi a baya ba alaga kuma shari'a ba za ta yi wasa da wannan ba kaga wannan kenan idza qala sami Allahu liman faqulu rabbana wa lakal hamdu Allah fakila kuma wani ya ce mana Allah algab ku malam ai da malam ladan yana zauna kusa da mu dubban ladani shi ayyan da muke kila zai kance ne Allahumma rabbana wa lakal hamdu sa amma wannan shine riwaya sahihain shi ko idan aka ce maka sahihain sun ruwaito basamman ma ko a ce infarada bihi al-bukhari to a musulunci in ba qur'ani ba ba abin da ke ta da wannan domin imamu jalaluddin suyuti رحمه الله رحمة واسعة سوائك وليس في الكتب أصف منهما بعد القرآن ولهذا قدما دتش إبا قرآن بباب لتاب بيكي بخاري إنجنشي نئير أي كوشن النبي محمد ده مسلم إنا باتا أبا يمتع ده غنانكو مبا سيوة تند سكدو أبا يانسو أما با وانا هنا نونة شو بخاري سياجي الموا إن نباني لا أفهم على منش ما أبا يان دومي إذن كتوشي sanad din zaka sha mamaki algab su mala idan ka dauki imamu malik zaka ga yana ruwaitowa ga wane ne yana ruwaitowa ga imamu nafi' shi kuma nafi' yana ruwaitowa ga wane ne abdullahi ibn umar yana ruwaitowa ga wane ne shi kuma ga sayyidina rasulullah shi kuma dawo kan malik mane ne babban imam almajirin malik zaka dauko imamu shafi'i wane ne almajirin shi imamu ahmad ina bata an bayyana imamu ahmad gawa wannan shi kuma gawa yake kuma zaka samu bukhari na narkewa ga imamu ahmad malan silsilatu zahabiyya ne wala gwalaine ajeri alaga sunal ina bata an bayyana to haka malamai suka fahimta akan wannan shine riwaya wanda yake cikin sahihai ina bata an bayyana don haka suka ga sunnancin wannan fadin sami allahu liman hamidahu shi yasa suka kira shi da sunna kai bal in ma sun kira shi sunna muakkada sun yi daidai domin manzo Allah ya ce gangarta maka zulumin ka za'ai kaga ko kowa yayi rigirge to kenan in kana tare da liman Allah algab su malan to idan kuma da zai kasance ma kai kadai kake sallah fa kai kadai kake sallah abinda shari'a yake so idan kace sami Allahu liman hamidahu sai kai maza ka amsa ma kanka rabbana wa lakal hamdu ina fata an bayyana bakace sani Allahu liman hamida ina wallahi aiwana ne ke jira na yu ka tafi kuwa ka bar abubuwa ina fata an bayyana to ya kamata duk abinda muke yi mu tsaya mu natsu sallah ana yin ta irin yanda annabi Muhammad ya yi manzo Allah ya tabbata a gare shi ina sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi shi yasa zaka ga magabata na kwarai ridwanullahi alaihim ashabatul kiram sahabbaiya suke yi in ka ce ma sahabi koya min yanda annabi Muhammad ya yi sallah Allah ba zai ce maka gafar radi ga sunna ba wannan saboda menene a zamanin su mushahadatul iyan suke yi su a gaban su abin yake faruwa wasu fa sun ga jibril wasu jibril ma ya zo a sifan su irin su dahi ina ba ta ambayinka wasu sun ganshi yazo ya tambaya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wasu su suka yi wani abu sannan alqur'ani ya sauka shi yasa zaka samu irin su Abdullah ibn Abbas yira cewa wallahi babu wata aya a cikin alqur'ani za a faɗe ta fa sai na san a ina ta sauka kuma akan dalilin me yasa ta sauka ina ba ta ambayinka su sun haddace musuluncin gaba ɗaya akan su algab su mala shi yasa da ka ce musu ya annabi yayi sai ya ce maka kawo mun ruwa bari ka gani kaga ye haka sai ya tafi ya maka sallan gaba daya yana waigowa ya ce maka haka din nan babu jadi babu kari haka yayi sallallahu alaihi wasallam to daga irin aikin wadannan shine magabatan nan na kwarai ridwanullahi alaihim suka daddako mana madaran alkitabu wa sunna suka fassara mana shi alittafansu sai dai in kai ne faganniya ne mai hayaniya mai shirme baka fahimta ba sai kai ta ihu aka kawo mana masabobi aka kuma wai a lokacin wai yana kiran mutane a dawo wai alwajiz fil fiqh kuma wajiz bil fiqh wai na doctor wai doctor yayi ya ta ihu ai menene a bar mazhaba duk wanda ya ce maka ka bar mazhaba a kyala mazhaba wata rana sai ya ce maka a bar musuluncin ma domin Allah mazhabiyya kantaratu Allah diniya duk wanda suke cewa a rusa mazhabobi ai menene waɗannan tunanin nasu shine zai bada daman wata rana zai haifar da cewa a rusa musulunci shiyu'iyya a dawo kawai kowa ba addini ina ba ta an bayyana Allah
ai kamar yanda muka fadi ne kafir ta musulmi ne la ilaha illa allah sai ya kai maran da ya halasta shine wannan sai ya kai maran da ya halasta a dauki makami a haukan musulmin yana sallah ba ayi ba ba halasta jinin shi ba haka nan wanda zai zo ya ce maka sai ai mun gano sallan juma'a ai menene a iya yin ta karbe tara a iya yin ta karbe takwas ga niu moda ya gano wannan tunanin muna nan masu wannan abin sai an wayi gari sun ce to a hada ta da sallan subahi mana kaga ai an huta da sallan juma'a ce sai ya fara da wannan ya kamata mu fahimci addini waɗannan su suka bauta ma Allah bil ikhlas bi kulli al ikhlas wannan ko la hada wala zaka shi bai rubuta komai ba ya dauki ra'ayin fahimtar wani kawai ya koma da shi abinda computer ke yi copy paste kawai in yayi ya kwafo daga nan ya ije anan shikenan tarjaman maganar shi wani bai yake yi da Hausa shikenan shi bai taɓa rubuta layi ɗaya ko uku ba wanda al'umma za su fahimta ba ɗaya ƙanwan biyu sai dai ya raba zumunta ya raba ƴan uwanta ya raba auratayya ya kafirta wannan ya tsaki wannan ya ci mutuncin wannan shikenan aka yi aka ƙara gaba kuma a wannan in ai wannan ya zama kaza ya zama me yalla kaji Allah ya sa mu dace ya kamata mu fahimci addini Allah ya fahimtar da mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan malan ke cewa kullu takbiratun illa al-ula Allah malan ke mana duk wani kabbara da zaka ce Allahu akbar nan kuma ma muna kira ga al'umma wani lokaci sai ka ji mutane a dunga ƙara maddoji Allahu akbar a ina aka samu wannan ba wani bar Allahu akbar abinda ake bukata kenan amma wani jan madda ko kuma wani Allahu akbar madda kala biyu kalarta da yaran gidansu yake yi ko yaran anguwansu ne ko ina ne garaina shi addini kuwa da larabcin nan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ba duk yanda za ka yi sai ka yi shi da larabci ba a ƙara wannan in ka ce Allahu akbar ya isa alaga su mala yawa wani ma in yayi sai ka ga har ana jinjina kai ana kaza a rufe ido saboda maddan sai daɗi alaga su mala wannan kuskure ne gaskiya saboda Allah ba a yin haka ya kamata mu gane irin wannan ina fatan mun fahimta ta wannan malam ke cewa duk wani kabbara da mutum zai ce banda kabbaran harma kabbaran harma ita farazi ce mun mutu su a baya da dalilan da malamai yasa suka duba haka Allah to ma asharul malikiyya me yasa madhhaban imamu malik ya lura da cewa duk kabbar barin da take cikin sallah farazi ne Allah wallahi malam mun lura ne lura da dalili da muke da shi حديث عبد الله بن مسعود ياتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ما خفض ورفع وقام وقعد أولي رواية في كل قيام وقعود ياتي لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناتي الله أكبر أدلوك تنجب كوي نجا كوكمي أسا ko ya tsaya ko ya zauna ashe wa'annan duka sunna malam ba an fade shi bane daka ba daka aka fade shi ba sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an bayyanta kaji wannan kenan wannan yasa malamai suka fahimci cewa ashe duk wa'annan kabbar barin su ma suna daga ciki Allah da wani dalilin muna da shi dalilai alaga su malam wani hadisin kuma ya tabbata sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يتم التكبير حتى ينخفض منذ الله بايا سوى الله أكبر مثالي منذ الله صلى الله عليه وسلم زيت بي ركوع باتن لغا وانك وزيكا ما الله أكبر منذ الله صلى الله عليه وسلم إني هذا زيت بي سيازي شيء ركوع سيتي الله أكبر حكنا زي لكو يا نسو sannan sai ce Allahu akbar wannan hadisin haka shi kuma yake nuna ashe abin ba yana bukatan bane ana bukatan ne a yi shi bidikka in mutum in ya tafi lokacin da ya daidaita sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi Allahu akbar haka nan in ya dauko duk a in sujjada zai je sai ya tabbatar ma ya tabbata a sujjada ne kabbara haka nan in ya dauko kan sai ya tabbatar ma ya dauko daga sujjada sannan ya kabbara ina ba ta ambayinka don haka wannan hadisan guda biyu suke nuna mana kabbar bari a musulunci sunna ne a Allah ina ba ta ambayinka sannan kuma ga ma irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ina ba ta ambayinka wannan kenan haka nan malam yake ce mana watashahudani waljulus lahumu Allah tahiyya suma da yin tahiyya na farko da na biyu da kuma yin zama da zama a yayin su shi kanshi wannan zaman shi ma menene shi ma sunna ne da dalilai ala ga su malam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a gare shi yina cewa idza qama ahadukum ila salati falyatimmu bit tahiyyat a wani riwayan kuma ya tabbata gare shi sallallahu alaihi wa sallam a irin riwayan Bukhari domin ita tahiyya ma tukunna tana da riwayoyi da yawan gaske akwai riwayan Abdullah ibn Mas'ud a cikin Bukhari akwai kuma shi a irin wannan sannan akwai su a kutubus sunan to amma ne yasa mazhaban malikiya suka adopting din wani guda daya shine at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan ina fata mun bayyana Allah me yasa malikiya ba su dauko riwayan bukhari ba da wannan suka dauki wannan alaga kamala malikiya in suka zo za su dauki sunna su manhajin su in aka ce ga manzon Allah ya faɗa gashi kuma ya faɗa an aikata a gaban shi to suka fi daukan wannan domin ya faɗa abu biyu wannan riwayan abin da yasa yawanci za mu tunga ganin shi a littafin mazhaban Imam Malik har in ka zo kana karantawa sai ka ga wani wanda bai san me yake yi a addini ba ya rinka ganin wai kana karanta abu ba daidai ba wannan hauka ne da shirme domin me wannan riwayan sayyiduna Umar bin Khattab a minbarin Annabi Muhammad ya karanta a gaban dubban sahabbai ya karanta wannan riwaya babu wanda ya masa inkari akan wannan da ya canza wasali to wallahi sai ya samu kalubale ya fi dari a wannan lokacin wasali da ya canza akan yanda sayyiduna Rasulullahi ya yi to bal akan minbarin sayyiduna Rasulullahi sayyiduna Umar ya hau ya karanta wannan riwayan tayyiba ita ce a iziya ita ce a yawancin riwayat din kutubul malikiya ina ba ta ambayinta to ya kamata mu fahimta ba wai kawai an tarkata bane an zo an zuba a'a da dalili alaga kumala sai in kai baka sani baka yi shiru wannan tahiyya kenan sannan da riwayanta wanda ya zo a Bukhari at-tahiyatu lillahi wa tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh tamam kaga kowanne dai idan aka zo abinda zai baka sha'awa da sallah idan ka tafi kai munajati da Allah kai nisa a fadan Allah ka kai inda ana wasjud waqtarib kai sujjada ka bar kowa ka koma ga Allah amma idan ka dawo fa wallahi malam sai sayyidina rasulullah ya masallan sai sai ka ji ka dawo kana wa ala ibada wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaidan sannan sai kuma kaji an koma ana manzon Allah kirani da shi ake ƙara sallah saboda sai an signing alghasu mala sai ai acclimenti in ba haka ba kuwa ba alan da fa'il din ka zai dade a ije shi yasa wasu in kuma ka zo abin ban mamaki zakai magana ne da kaful khitab assalamu alayka ayyuhan nabiy har manzon Allah ya koma ya bar duniya ya koma ga Allah assalamu alayka sahabban annabi ke cewa sai wani riwaya guda daya da aka taba ruwaitowa Allah ya gafarta mu Sheikh Nasiruddin Albani malamin hadisi na kasashen na mutumin wanda ya rasu a Syria shi ne yake cewa shi da yazo nan yan new modern ga sifatu salat an zo da shi can ba sifa bane ina ba ta ambayinta an zo da new modern me suke gani ai a bar wannan hadisin fa akwai shi a Muslim a bar shi a koma wancan asar din na Abdullah ibn Mas'ud ai shi yana cewa ne wa assalamu alayhi akai shi zaidi la ilaha illallah a bar Muslim a koma wannan asar din muttafaqun alayhi bainal umma amma kawai saboda wani bani ba eh new modern yazo daga can yazo daga can ana kuma sarrawaja mana shine a cikin sifatul salat to me a ciki ba wani bakon abu ba wani sabon abu a ciki duk abin da ke ciki abin da aka daddauka ne na littafin mutane aka daura kuma mas'alan da yake banci kanshi da shi duk mas'alan da yake banci kanshi mukhtalafu fi duk inda yake daga yan inda ya kulle fatawan shi sai ka samu daruruwan malamai su saba ma fatawa so sai me ba wani abu jadidi a lagartu mana in kana neman ka san garantin addini dauki littafin magabata shekara 1000 ta gaza ta sunan kaga yanda ake hidimta ma addini ba wani abu ba kawai an yi shi a haska a turo ba shi ne ba algarsu malam ba ma cewa ba su yi alkhairi ba sun yi abin alkhairi amma a zo a nemi a rubuta waɗannan saboda ku kawo mana new modern to mu addini a wajen mu baya istiyar yawa ba invalid ba a sa mana mu ba a sawa mu addinin musulunci a wajen mu kullun salihun ne li kulli zamanin wa makan mu ma in muka tafi waɗansu al'umman suka zo za su samu abin da wa'innan bayin Allah suka rubuta kaman a lokacin ne suka rubuta addinin musulunci ya kai ke amma wani modern din nan gayi nan ana ta rikitoci Allah akai ma wasu dai alaga akai ma wasu dai akai ma yan islamic studies dai sai aka kalba wa'innan saboda daman tushen addinin ma za ka ga inda suke karɓo shi manyan malaman islamic studies na duniya gaba ɗaya ba musulmi ba ne ba jami'ar Sorbonne aka bara ba a France university aka koma aka yi bayan an yi a Spain aka koma nan to a hannun yahudawa ne za su tarjama maka musulunci su baka garanti ka zo da shi ba zai taɓa yiwuwa ba da islamic studies ba ka zamowa malami na haƙiƙanin musulunci bai yiwuwa domin alkur'ani lisanun arabiyyun mubin hadithun annabi manzon Allah balarabe ne kinni sannan kuma duk masajin musulunci da larabci aka rubuta su in kana so ka zama kawai malam babu wuri kai ya hau in ko ba za ka iya ba mu wuri kawai amma wai ka ce za ka dogara da wannan da abin da suka yi wannan malam za ka dinga tarjamo mana fitina ne da bala'i yawwa ko kuma irin wanda ga su nan yan new modern din kaga mutum ya in yi littafi in ka dauka gunin ban tausayi in wani something jamilu zainun ne ko menene wani ne yan gutsagutsan littafi ta kafirta mutane ita kafirta amma in ka dauka kaga irin shirmen da ke ciki sai kaga gunin ban tausayi amma an kosa a yi a gama ne za a buga miliyan kaza a watsa shi a duniya da yan littafi an magana kana neman ka rusa addini da wasu matsalan wani mutumi gayi can littafin gaba ɗaya in ka ɗauka bai wuce ba shafi 30 ko 50 ma amma kana neman ka ruguza wancan turasun sai ya kamata mu fahimci addini alagasumar ba muna ƙabilanci da ta'assubanci ba ne janibin nafsi mun fi karkata ga tsayawa ba mun ce wa'innan ba sa kuskure ba ne kuma ba mun ce su ma'asumai ba ne amma dai abin da suka yi ya fi na waɗannan inganci ban ga dalilin da zai sa a zo a rinka musu izgili ana musu wannan ba ina fatan mun fahimta to da fatan Allah ya datar da mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace wa taqdimul fatihati ala sura haka nan gabatar da karatun sura akan fatiha shi ma wannan zamu koma zai koma da mu dalilin mu shine mene hadisin nan dai na Abu Qatada wanda yace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta a raka'an a sallan azhur raka'a biyin farko yana karanta fatiha sannan yazo ya karanta as-sura to shine kaga daidai da wannan abin da malam yace taqdimul fatihati ala sura misali da zaka zo ka ce kai zaka karanta fatiha ka karanta sura akan fatiha wannan ka akatta hukunci ka gabatar da sunna akan abin da yake farzu to shi ma kanshi kai fatiha da farko sannan ka zo ka karanta wannan shi ma yana daga cikin sunna a musulunci don haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya dunga yi har ya koma ga Allah والتسليمة الثانية والثالثة للمأمون والجهر بالتسليمة الواجبة هكذا فإن السلام عليكم شيما فإن نفرك أعيش أبينه أبيناش ينادق تشين سنة من أرضي مثالي وان دايك بين لمن جامع مو أمذهب رواية سلمة أسلم رواية يعني أكي روايو وان دسك في شهر أبو ناديو akwai riwayar ummu salama Allah ya kara mata yarda tace sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in yana sallar tahajjudi na dare a daki yakan yi sallama kwaya ɗaya duk sai ya tayar da mu daga bacci kenan zai ce assalamu alaikum madhaban imamu maliki wannan hadisi ne wanda ya inganta sallama ɗaya ta janibi ɗaya shi yasa abdullahi ibn umar akai ruwaito a gare shi yace ni in nace assalamu alaikum yace ban haka in waiga in ce assalamu alaikum sai na san da wani in ba wani ba zan ce ba kaga mazhaban imamu maliki ne shi yasa mazhaban malikiya suka tafi akan wannan akwai kuma hadisin a'a sallaman sai yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ina ba ta an bayyanta ba san yayi fadi wannan sannan yazo ya fadi wannan amma abinda aka fi so idan zaka fada na farko shine ake daga murya na biyu wanda zaka yi nan inda wani anan a hannun agunka zaka yi shi ana so ne ka kasance ka yi shi mene bisa sauki mai kaskanci watan ba mai saukaka murya ba ba in kai ba na kusa da kai sai ka kure mishi kunni sai ya nemi yarin kai haka kai magana ce ai sallah fa nake sunna nake sunna kake yaki ne sunnan halaga sunna ina ba ta an bayyanta a an gane ko to abinda ake magana kenan to bayyanar da sallaman ma shi kan shi yana daga cikin sunna din ya tabbata a gare shi kamar yadda muka fada a hadisin ɗaya daga cikin matan annabi Muhammad da aikin Abdullahi ibn Umar wanda ya magana akan cewa ni bana ma yin mananan sai na samu da wani a wajen shi ma duk yana daga cikin sunna shi yasa sallaman farko sunna wajiba malamai suke ce mata sunna eh wajiba saboda kada wani mutum ya je ya shagalta ya dauka ai sallaman da zaka dawo da shi nan ne ko ka a'a na farkon nan da zaka yi ga liman shi yasa shi liman zai yi yaya assalamu alaikum shikenan ina ba ta an bayyanta shi goma sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum saboda menene shi qa'id ne shi jagora an gane to Allah ya gane da mu alfarman annabi Muhammad wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah dayin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani gayinan ah shi za ka ga balu na salati ga annabi Muhammad me yasa wai ibadu da yawa sai ka ji ana ta salati ga annabi Muhammad shi lamarin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ga Allah yazo Allah ba aikin da yake yi ga wani bawa sai salati ga annabi Muhammad kuma abin mamaki da yazo yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa aikin su shine mene salati ga annabi Muhammad ya ayyuhal ladina kuma din haka ku zo ku ta yin salati ga annabi Muhammad imamu qurtubi Allah ya kara masa rahama yace wannan cewa inna Allah fadin wannan da aka yi da jumla ismiya aka fara wa lafzul dalala yana nuni akan salatin subutu wa dawa watan mudawwama akan yin ma annabi salati ina fatan an bayyanta dawwama akan yin ma annabi Muhammad salati ina fatan an bayyanta wannan kenan sannan idan ka kalla Allah shi bai da abin da yake yin ma wani bawa amma yana ma annabi Muhammad salati sannan mala'ikuna masa mu ma mutane muna masa malamai sun kai sun dawo menene salatin Allah salatin Allah galiban abin da suka tafi akan rahman shi sannan kuma sunan mala'iku fa istighfar alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adhaban jahim kaga cikin suratul jasir inda Allah ya kawo suka ce wannan salatin mala'iku shine wannan su kuma sauran halitta fa me suke yi neman ma annabi Muhammad wasilatul uzma shi yasa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ji mai kiran sallah ya kira sallah sai ya maimaita abin da ya faɗa a riwayan da ya bi bayan ya gama sai ya mun salati kaga sai da salati ya shigo a nan wajen sai in bai ina gama kiran zallan sai yabin salati sai ya karanta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan lil wasilati wal fadila wad darajati ar-rafi'a wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta wannan shine riwaya na sahihai amma kuma innaka la tukhlimuhu mi'ad imamu baihaqi ya kawo kaka shiga wani yayi kace bid'a baihaqi ya kawo manzo Allah ya ce duk wanda ya mun wannan yace in Allah ya yarda ni zan cece shi ranar tashin alkiyama to din ya ka don haka ya kamata mu kula yawanci muna yin shi ne ba bi ba wanda da ka gama kiran sallan zaka karanta salatin ba kuma salatin ka karanta wanne ka karanta wanda aka ittifaq ka karanta salatul ibrahimiyya ai mu jinin mu take muna karanta wannan muna yin wancan ina fata an fahimta muna karantawa duka yawa ba mun ce wai a'a a'a in kitabu wa sunna ne mu akan shi akan shi muka fahimci dariqan ina fata an fahimta to haka idan ka duba balin salati kenan sannan irin wannan da yawa wadansu kafan su ya zame daga irin wannan ba su fahimci abin da shekul islam yake fadi ba shekul islam a cikin diwani shi na huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu yace sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi shine bawa na gaskiya amma shauran talikai ko ha abiduhu abidu anan ba ana nufin bawa bane su ne masu mishi hidima na daidai shau da hikima na tunani irin nashi kaga shawul islam anan ya ƙaryata ɗan haƙiƙa yayi watsi da su kayan banza dama mu ya gaya mana wa in dallalal juhalu zal ilmi wattuka فتفسيره ذو الجهل ليس بعالم يتكو دان حقيقه يا فسر مك اديني كقريته شي مقريتي ني بي سان اديني با مو شو كمان يبا مو با مقريته سو با ما روان مو دسو جن با 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 شي تو wannan baitin da yawa sukan yaudari mutane su ce ai manzo Allah shaul islam ya ce manzo Allah shine kadai bawa shauran talikai duka bayin annabi muhammad ne wannan irin hauka ne ya zai ce huwal abdu shine bawa na haqiqani huwal abdu haqqan shine haqiqanin bawa kaga ya ƙaryata ku cewa manzo Allah ba Allah bake ina fata mai to kuma wal anamu abiduhu bawa kuma ya zama bayi su ne bayi shi ai ya zama da'u fa talib wal maqlum kenan rauni bika rauni wahanan ala wahan ai ba zai yi ba innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw istama'u la manzon Allah ba Allah bane kul inna ma ana basharun mithlukum domin ƙaryata qur'ani ne wannan ina ba ta mun fahimta kaga wannan kenan abin da shehu yake nufi idan na ce maka ana abdul laka bi ma'ana me maka khidma sho ibrahim abin da ya lura ma'anan inna allaha wa mala'ikatahu Allah na masa hidima mala'iku na masa hidima sannan duk ku mutane aka kira ku yi mishi salati Allah wannan ba hujjamin rasulullahi bane wa inna ma sai ma annabi hidima ne to shine sayyul islami ke nake shi huwa al-abdu haqqan wal anamu abidu shine haqiqanin bawa domin shine Allah kada yace ya kira duk wannan talikan yace su yi mishi hidima amma ba yana nufin wai talikai sun zamo bayin annabi muhammad ba ha shafu shekul islam wa sa'adatu al-ana ina ba ta ambayinta yawwa to salati ga annabi muhammad shi ma ina daga cikin sallah a musulunci Allah to wai mu mazhaban malikiya ne kada muka lura da wannan la imam shafi'i shi cewa ma shi a mazhaban shi ba idan baka yi salatin ba kuma in zaka yi salatin sai ka shiga daga wannan tsarkakaccen gidan sai ka shiga ta ahlul bait sai ka biyo ta hannun ahlul bait shi yasa duk salati gangariya zaka ga baya yiwa kai ma annabi salati ya kofanta da sassaka zuriyar shi dulluwa kutubus sunna wadanda aka ruwaito kalle su gaba daya ka kalle su ka gani wanda aka ruwaito salatul ibrahimiyya ka taba jin ya fita daga cikin ali muhammad a dole ne alaga dole ne saboda su ne silk wanda zai tsada ka da sayyidina rasulullahi to haka wannan yin salati ga annabi shi ma haka sannan kila wani yazo yace ai dole tunda haka ne ban ce da salati fati wa yace maka ko ina da inda ake yin shi anan a shari'a an kawo sigan salatin ibrahimiyya ne yi salatul ibrahimiyya in mun je da'irar zikiri yi mun je ta da'irin wazifa yi da wani da salatin fati kai baka ma sani bane tijaniya ma an yadda ka iya yin ta da salatin ibrahimiyya domin aqidan salatin an ce bi ayyatu sigari ko wacce ce to yana da cikin kuskuren fahimta ma kaga mutane suna neman sai su ikhamin wani abu cikin wani abu domin shekul islam shek ibrahim ar-rayyahi yana daga cikin wanda yace shi yana ganin yana fifita ayi da sigatu salatin fati wazifa amma bai tsaga maka ba tan shi wanda suka gabace shi ana yi habba da salatin fati sigar salati bi ayyatu siga in ka duba turar ka duba jawahirul maani da shauransu ina fata an bayyana to ya kamata mu rinka sai da zamu rinka mu'amala mu ji komi a inda yake shi imamu shafi'i shi da yazo cewa yayi ya ahla baiti rasulillahi hubbukum فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا جيشي إما كذو كي صلى بكيما النبي صلاة تأثروا آل البيت ويشي صلى ما تاروشي باب إتا إنا فاتقن بإمتا كاغنن شياك مذهب إمام مالك سنن تاوى أولا أمام سنة نيمي كربي إنا فاتقن بإمتا to Allah ya kara mana san soyayyan ahlul bait Allah ya kara mana soyayyan san annabi Muhammad da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ne yin shi yana daga ciki wasujudu alal am sanan yin sujada ga hanci wal kaffain da tafuka war rukbatain da gwiwoyi wa atrafil qadamain da gefan kafa duk waɗannan ana yin su ne a yaushe yakin da mutum zai sujjada shi sa zaka ga a can baya da yace mana ana sujjada alal jafa wannan ya fada mana ne juz'in wani amma in nan ne sai yazo ya yi mana lissafin abinda ake sujjada da su gayi nan ana yin shi ya fada ana yin da hanci da tafin hannu da gwiwoyi da gefen kafafuwa duk waɗannan kuma wannan yana nuna maka a hadisan annabi Muhammad akwai wanda sun tafi jewa akan haka bal arwaito ma haka yake yi na ka ba su domin ko a sujjada ummul mu'minina an samu sabani da ita shi in ya sujjada kafan shi tace yana kafa kafan ne haka suna kallon alqibla wato kafafin shi ba haka yake yi ya kwantar da su ba kafa su yake yi haka tace kuma in ya kafan na taba lalube haka ina lalube dakin ba duhu ne dakin ba hasken lantarki tace ina neman shi cikin dare sai naji kafan shi ya kafe ya daidai ka da alqibla kuma ya hada su haka tace daga nan sai na kasance in ne sujjada sai in hada dige na guda biyu haka ina fatan an fahimta to wannan yana nuna maka yanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake yin sujjada kenan sannan wasitra li ghairil ma'mun haka nan yin sitra wato mutum ba a so in zai sallah kawai ya dubi tsuran waje yayi haka a ya dan kafa sitra saboda masu wucewa kuma shi suturan nan ana yin shi ne dan daidai ba a yi da abin da zai kawo maka rudani kaman ka ije yaro wanda zai iya tafiya a gidan shi ko ka ije mace wanda za ta dauke hankalinka ko ka ije wani abu wanda zai dauke hankalinka a'a ana yin shi ne daidai gurgudu to mene dalilin malikiya da suka tsaya ga hadisin nan da ya tabbata ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa law ya'lamu al-maru bayna yadayil musalli lakana an yaqifa 40 khairul lahu wato manzo Allah yace da me san me ketara sallan mutum da ya san girman zunubin da ke kan shi to da ya gummace mai tsaya kwana 40 ne sai mai ruwayan yace ban sani ba shin manzo Allah yana nufin gumma ya tsaya kwana 40 ne ko shekara 40 ne ko awa 40 ya fi mishi alkhairi da ya ketara sallah amma mu fahimta idan kana sallah da liman to liman shine suturanka yanzu misali ala ramma na ba mu sallah anan ba laifi mutane su zo su dinga wucewa ta gaban mu su kai su dawo haka ba komai ba zaka haka baka ce ina ketara maka sallah a ai kai suturanka shine liman to haka nan shi liman shi kuma shi suturan shi shine alqibla amma inda ka zo kana sallah kai kadai sai mutun yazo ya ce zai gitta ta gaban ka to shine abinda musulunci baya so a wani riwayar cewa sayyidina rasulullahi yake kai haka da hannunka ka hana shi in ka hana shi ya kike kar da waye kike yace to kai yake shi wannan shedan ne ina fatan an bayyana to ba kuma ana nufin da an ce ka yake shin bane da kai dai ka kama irin kana haka kana daddara hannun riga a'a ai sai mu dauko kuma wani hadisin akwai wani hadisin kuma da yake cewa idan kai haka in ka miƙe hannunka inda ya zama ba zai taba hannunka ba shikenan to ya wuce iyakan nan ina fatan an bayyana to ina ba ta tambayinka to haka shari'a yake fahimta to ketare gaban mai sallah shi kadai yana da laifi yana da zunubi ko kuma ka zo ka ga mutane suna sallah ka ketare gaban liman shi yasa ake son limami ya sa sutura watan ya kawo wani abu mai dan tsini ya ije shi kai ya ije shi kuma inda yake kallon shi kai tsaye kuma ba a san yayi da dutse domin in yayi da dutse zai zama na yana sifanta da masu bautan dutse ba a san haka ya dan samu kaman yanda irin mutanen mu ke yi yanzu a dan sa dan kata ko haka a tsaye ko wani abu amma zaman imamu mal amma mazhaban shafi'iyya ai da wayannan naka ma sai ka iya ijewa eh daman gashi baka san a sace maka sai ka ije muga ikon Allah kenan amma ka sani wani kana sujjada sai haka shi kuma ya gwada maka ikon Allah ina bata an bayyanta a to abin da ya kamata kenan mu kula da wannan domin ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Abbas yata lana manzo Allah ya tsaye da sallah mutane suna sallah shi sai yazo ya dawo anguwa yana kan jaki yana zuwa akan jakin shi manzo Allah yana musu sallah kawai akwai sahu mai fadi a tsakanin su kawai ya koro jakin shi yana ta shiga sahu ya shiga sanan ya fita nan yace ba wanda ya min inkari ba wanda yace dan me kai haka yace sai na san cewa ashe ba laifi bane a musulunci to kenan kai ma yanzu in kana da wannan roba ka musamman ma jincan sabuwa kila in haka ya faru ka zo ka shiga to kila sai ka je ka sha amma kakka je ka shiga kuma inda wanda ba su sani ba duk ba roba ba falle za a yi da ita yawwa ina ba ta mun fahimta to Allah ya sa mu dace alfarman annabi Muhammad wa aqalluha gilazu rushin abinda ake so mafi karanci shine a samu wanda yake daidai kaman kamun rumshi watan wa tuli zira'in kuma wanda ya kai tsawo haka yana da dan tsayi kaman tsayin tsawon zira'in hannu haka sai a ije shi kuma in an ije shi kai ije shi daidai yanda yake fuskan liman a ya dan kauce mishi ka dan sai ya zamo shine alama ina fata mun fahimta wannan Ismail yake kuma ya kasance tsahirin mai tsarki ba a yin sutura da abin da yake najasa kaman misali crest na giya da giya a ciki kazo ka ce zaka ije kai wannan la ba a yi da irin wannan ko kuma wani abu wanda yake nau'i ne na najasa sabitin kuma ana yi ne ga abin da yake tsayawa misali baka da ko yaro kazo ka ije ba din zai kara gaba ya baka waje zo yana ihu ya hango ɗan uwan shi ko kuma lokacin da kai kake neman khushu'i ya buga tsalle ya kama wannan wasu abajan to ba a yi da irin wannan gairu mushawwishin kada kuma ka zo kai sutura da abin da zai rinka dauke maka hankali kana sallan amma kallon shi yana dauke maka hankali yana raba ka da khushu'i ina fata mun fahimta to Allah ya sa mu dace alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya inda tambayoyi ɗaya biyu haka mu amsa domin lokaci ya karatu sosai kafin nan da Allah ya uwa akwai sanarwa da muke so mu faɗi in Allah ya so ya rida kamar yadda ƴan uwa suka yi ta neman to Allah a dinga ci gaba da sa karatu sukan nan a gidan rediyo to mun yi Alhaji nan ya ji ya tambaye su sun faɗi cewa za su gidan rediyon alheri ake so a koba da shi to kuma abubuwan dai nasu na kuɗi da shauransu sun faɗi kuɗin da za su rinƙa sawa shi dai yanzu Alhaji ana neman ya sauki ko da yanda ake sawa da a zissati a rinƙa sa minti 30 na wannan sannan kuma da karatun da Malam Hamza yake gabatarwa ya zamana ana yin shi sau biyu amma yanda aka so ya fi haka idan mutum yana da wani wanda yake ganin zai iya bashi shawara zai iya ɗauka ko wani abin nan to ƙofa a buɗe take insha Allah shi kuma wanda yake da niyyar zai ɗaukan Allah ya bashi iko Allah ya ba da ikon taimakawa a yaɗa addinin musulunci alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ne abin da malamai suka ce ana yin shi karatun ne a bayyane sai zaman suna zuwa su zauna kusa da shi suna izgili saboda sun ji an ce suratul baqara suran thaniya suratul ankabut suran gizo da waye sai suka dauka wai maganan wannan kawai shine ake yi abu ma hadda irin wa'annan ƴan kananan dabbobin da ma walakantaccen dabba irin gizo sai suna mal izgili sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi yin wannan sai aka canza shine ya zama da shi muke tafiya da shi
da fatan Allah ya barka da insha Allah. Me yasa yanzu in za a yi wa'azi ba a yin amfani da littafai irin na zuhud Samarkanda kamar tambihul gatilin kenan ko? To wannan tambayar naka yana da fuskoki. Na farko, wa'azin galiban ba wai waɗanda suka ɗauki wa'azi ya zama su ne matsiya nasu, shi ne manufa nasu a yi shi na ƙasa, na lokal, gamman, na menene. In an raina hankalin kuma a ce muku an yi na duk Afirka, kuma ba duk Afirka ne ke jin Hausa ba, kawai kaga an yi shi a ɗan yankin arewa, amma a ce maka wai na Afirka. Afirkan nan ba ƙasa 60, ƙasa 56 ne alaga kamala. West Africa kawai muna da ƙasa 16, kuma inda Hausa ya kai ya dawo baya wuce nan Niger, Cameroon, sai Ghana da Togo, jefi-jefi ne a can. Yawwa, su ne suke da irin wannan. Amma menene mu abinda muka fi mun fi son a buɗe littafi a karantar da al'umma addini? Ina fata an fahimta. Shi wa'incan littafin da ka ambata irin tambihul gafili ne, shi ana kiransu a tsarin littafin a hadisi kutubur riqab. Littafi ne kawai wanda zai koya maka zuhudu, ka ji tsoron Allah, ka kyamaci duniya, kai wannan kai wannan. Baya koya maka sallah, baya koya ma azumi, baya koya maka zakka, baya koya maka hajji, baya koya ba littafin ahkam bane. Sunansu kutubur riqaq, wato wanda in ka karanta zai sa zuciyanka ya tau ya sanyi. Wannan kenan. Sannan matsala na biyu, yana da hadisai da yawa wanda suke da raunin gaske a ciki. To mu kuma yanzu misali mazhaba ma kenan, kana ganin yanda yake fama da kanikawan addini, ana mishi irin wannan ballantana, an ɗauko irin wa'innan littafan. Bari mu dai mu je ga Bukharin mu ɗauko inda ake maka hankoro da shi, to bari mu ɗauko addinin namu a ciki. Daman a ciki aka gina. Bal Bukharin ma sai da ya ɗauki malikin ya ɗauka ya sa a cikin littafin shi, sannan ya zama gagara ba dau. Ina ba ta an fahimta. Imamu Bukhari ruwayan motsa ya ɗiba ya zuba. Ina ba ta an fahimta. Ka ji dalili. Zuhudu ko da kake magana da ita, ban sani ba, 5 kake magana ko 10? 10 a nan Zaria aka yi, gidan Malam Na'iya, Sheikh Malam Nuhu, ɗan Malam Na'iya, Allah ya ƙara masa rahma. Shi ma abin da ya yi ne don nesantar da mutane abu ne da yake da alaƙa da ɗan guje ma duniya da harka na tasawuf da shauransu. Ba dole ba ne a ko'ina a ce sai an ɗauko wannan. In ka haddace ma'anonin shi kawai ka gaya ma mutane. Ka san su al'ummanmu al'umman saurare ne. Al'umman saurare ne. Yanzu misali da wa'azi kawai muke yi ba littafi nan, to sai ka ga masallacin nan sai ya nemi ya kaɗa. Mutane suna kan wa'azi, amma da ka ce riƙe littafi a duba a karanta, sai ka ga ba iya. Mutanen mu ba sa son karatu. Shi yasa wani Bature yana zagin mutanen Afirka, ya ce in kana so ka halaka ɗan Afirka ka kashe shi ma, ya ce rubuta a littafi ka rufe. Shi in dai kai na cikin littafi zai iya ɗaukan littafin ya je kai ma wanda zai kashe shi da kanshi, saboda bai san karatu, bai damu da shi ba. Saɓanin su wanda za ka ga komi su sai sun karanta. To abin da kuma wanda sunna ne namu, mu ne al'umman ƙira'a, al'umman Annabi Muhammad, al'umman karatu ne. To ya kamata mu rinƙa yin ƙoƙari, ko yaya ne, ko a zaman nan ne ka rinƙa yin ƙoƙari, ko yaya ɗaukan littafin kawai kana tsaye kana riƙe da shi kana dubawa. Alkhairi ne yake shiga zuciyarka, ba ɗan kaɗan ba, ya fi sauraron kaɗai. Sauraron in ka haɗa da riƙe littafin, to haske bisa haske. Saboda addu'an da wannan bawan Allah ya yi da bautan da ya ma Allah a kan Allah ya karɓa aikin shi da yawan gaske mala, kuma Allah ya karɓa ga shi ana bauta ma Allah da shi. To baka sani ba sai ya same zuciyanka kai ma. Sai ga a zuriyanka, in ba kai ba a zuriyanka, Allah sai ya haifar da wanda zai hidimta ma addini irin na waɗannan bayan Allah. Allah ya sa mun dace alfarman Allah. Matan da take ƙaunace min wajinta ga musulunci haramun bai halasta ba, sai dai a duba shi kuma menene dalilin da yasa take haka. Yawwa, zai iya yiwuwa akwai nau'i na rashin kyautatawa da rashin ciyarwa, zai iya yiwuwa ma kila baya iya ciyar da ita. To in har baya iya ciyar da ita, shi kuma ga irin abin da yake bukata a gare ta, musulunci ba haka ba. Wannan musulunci shi ya kawo haka, kamar ya zamo akasi ne tausayin juna,
shi yasa mu alqur'ani yake cewa qad afda ba'dukum ila ba'd ayyin ku ya taro sashi ga ɗayan ku ina fata an fahimta amma abin da ake so na farko kai musu wa'azi kai in ta ƙara kai mata gargadi in ta ƙara ka kaurace mata ba ka kaurace mata ba ka ce da ka hadu da wani yaro ka ce aje a gaya mata dan kaza 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 ta gidan ma ba za ka shiga ba a kana dakin amma ka juya kanka kai ba ka waje in halaka bata yi ba shine aka ce wadribu hunna amma wani irin darb darbun ne gairu mubarak bal wasu malamai ma suna cewa menene ba ana nufi kai duka bane kawai ka dai mata wa'azi in take kawai ka bata irin tsoro din nan ka kara gaba in ba haka ba to hannun rigan ka ma aka ce wai kai bugu da shi zai yi to kawai dai abin da shari'a yake so maka kada ai bugu ai dai tsoratarwa kawai to su ma dai in ma inda in kuma ba laifin namijin yasa take haka to ta zama tsinanniya a wajen Allah kullum manzo Allah ya ce duk matan da ta kaurace ma shimfidan mijinta mijinta ya kira ta zuwa shimfidan shi bata amsa ba za ta kwana a wannan daren mala'ikun rahama suna tsine mata albarka duk kwanakin da ta yi akan haka to ya kamata mu ma maza mu ji tsoron Allah su ma mata su ji tsoron Allah Allah ya sa mu dace to ya fara karatun Fatiha a boye ka dawo daga ma ko ya karanta ta duka a boye yayi ragi a sallah zai sujjada qabli yayi ragi a sallah sai sujjada qabli in ma ya rage wani ne daga cikin sai sai sujjada qabli shi ma ina fatan an bayyana in ya gama sallah kafin ya ce assalamu alaikum sai sujjadu guda biyu sannan sai zo yi wannan sai ya sallama ina fatan mun bayyana da fatan Allah ya sada mu da alkhairi alfarman annabi Muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله